Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da tashar mu ta BOY Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma Alfa Radio take kuma shi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodiyo shi akan voahausa.com. Masarauri assalamu alaikum barkamu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 10 ga watan 1 wato 10 ga watan Janairu na shekarar 2018 a shirin namu ne yanzu za ku ji bankin duniya yayi hasashen karuwar tattalin arzikin Najeriya a cikin wannan shekara da muka shigo da kaso 2.5 wanda akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku shin wannan hasashe na ƙarin haɓaka tattalin arzikin Najeriya da kashi 2.5 a cikin 100 a wannan shekara ta yaya talaka zai gani a ƙasa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kada a manta a sanya alamar tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ‘Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun amince da wani kuduri wanda zai haramtawa ‘yan kasar waje zuwa kasar su dauki yara a matsayin ‘ya’yansu na dindindin saboda fargabar yiwuwa a musguna musu a kasashen ƙetare. An amince da sabon matakin ne bayan zazzafan muhawara da ‘yan majalisar suka yi, inda masu suka ke fargabar cewa ƙasar ba ta da abubuwa ko kayayyaki ciki har da cibiyoyin kula da yara da za su tunkari abin da zai biyo baya da fara aiki da dokar. Ƙasar Habasha na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gaba-gaba inda Amurkawa ke zuwa ɗaukar yara a matsayin nasu, a cewar wasu alƙaluman ma’aikatar harkokin wajen Amurka, amma biyo bayan mutuwar wata yarinya ‘yar ƙasar Habasha a Amurka a hannun uwar da ta ɗauko ta a shekarar 2011, da kuma wata yarinyar da iyayen da suka ɗauko ta suka yi sanadiyyar mutuwar ta a Amurka a shekarar 2013, ƙasar Habasha ta rage amincewa ‘yan ƙasashen ƙetare su zo su ɗauki yaran ƙasar, ta kuma yi muhawara lokuta da yawa game da wannan batun. Yanzu sabuwar manufar harkokin yara ta ƙasa a Habasha ta ce dole ne marayun ƙasar su girma a ƙasarsu su kuma koyi al'adunsu.
Majalisar dokokin ƙasar Somaliland da ta ayyana ‘yancin cin gashin kai ta amince da ƙudurin da ya maida fyaɗe babban laifi a karon farko, ya kuma buƙaci hukuncin zaman kaso akan duk wanda aka samu da aikata wannan laifin. Ƙudurin da aka zartar ranar Asabar ɗin da ta gabata shine na farko irinsa a Somaliland da ya maida fyaɗe ba fyaɗe kaɗai ba har da duk wani cin zarafi akan mata zama babban laifi. Ƙudurin ya shimfiɗa tsarin yadda za a yi binciken laifukan fyaɗe da kuma yadda za a tuhume su. Yanzu za a tura ƙudurin gaban majalisar dattijan ƙasar kuma ta yiwu shi zai zama babbar dokar da shugaba Musa Bihi Abdi da aka zaɓa a watan Nuwamba da ya gabata zai sanyawa hannu. Ƙungiyoyin mata da ‘yan rajin kare haƙoƙin bil’adama a Somaliland sun yi marhabin da wannan ƙudurin da aka zartas, wanda ya samu amincewa da ƙuri’u 41 a cikin 51 a majalisar.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Musulmi ‘yan ɗarika Mourid mai tasiri sosai a ƙasar Senegal ya rasu jiya Talata kamar yadda kafofin yaɗa labarai a ƙasar suke bayyanawa. Kimanin kashi 95 cikin ɗari na al’ummar ƙasar Senegal Musulmi ne, yayin da mabiya wannan ɗarika ta Mourid suka kai kimanin kashi 40 cikin ɗari na wannan al’ummar a wannan ƙasar. Khalifa Sidi Muktar Mbaki, wanda ya rasu yana da shekaru 92 ko 93 da haihuwa, jika ne ga mutumin da ya kafa wannan ɗarika ta Muridiyawa, wato Sheikh Ahmadu Bamba Mbaki, kuma shi ne ya zamo khalifa na wannan ɗarika na 7 a shekarar 2010. Shugaba Macky Sall na ƙasar Senegal ya soke taron majalisar ministocinsa da aka shirya gudanarwa a yau Laraba, inda shi da dukkan jami'an gwamnatinsa, ciki har da Firayim Minista Mahmoud Bon Abdalla, suka tafi birnin Touba domin yin jaje ga iyalan Sheikh Ahmadu Bamba.
Yau Laraba, sanatocin majalisar dattijan Amurka daga jam'iyyar Democrat sun yi kashedin cewa abubuwan da Rasha ta yi don ta gurgunta demokuraɗiyya ya zarce katsalandan a zaben shugaban Amurka, kuma sun zargi shugaba Donald Trump da gaza tunkarar wannan barazanar. Jigon ƴan Democrat a kwamitin harkokin kasashen waje Ben Cardin daga jihar Maryland ya ce ba a taba samun shugaban Amurka da ya fili yayi watsi da irin wannan babbar barazana ba da kuma barazanar da ke ƙara zafafa akan tsaron Amurka ya ƙara da cewa mudun ba dauki mataki ba shishigin da Russia za ta yi zai illa ga zaben Amurka na bana da kuma shekara ta 2020 Cardin ne ya fitar rahoton wanda hadimin sanatocin jam'iyyar Democrat a kwamitin kula da harkokin kasashen waje suka fitar wanda ya zargi Russia da cewa ta dade tana kai farmaki kan tsarin demokradiya a ciki har da wajen kasar ya kuma yi kira akan neman hanyoyin da za a bi na tunkarar wannan batu abinda zai fara da shugabancin Amurka wanda rahoton yayi zargin cewa shugaba Trump ya gaza labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kamar yadda muka ambata da fari bankin duniya yayi hasashen tattalin arzikin Najeriya cikin wannan shekara zai bunƙasa da kaso 20 da kaso 2.5 cikin 100 wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da masanin tattalin arziki Malam Yushau Aliyu inda ya fara da tambayar sa menene yasa ƴan Najeriya ba sa ganin tasirin ire-iren waɗannan hasashe na tattalin arziki a rayuwarsu ta yau da kullum ga abin da yake
to shi dai wannan ci gaba da ake samu na tattalin arzikin kasa yana da nasabobi da dama na farko dai akwai kudin man fetur wanda kasan ke sayarwa wanda ya karu wanda shine ya daga kudaden ajiya na kasan wanda kuma shine ya ba tattalin arzikin kasan dama ya samu irin wannan tagomashi amma wannan ai hasashe ne bankin duniya yake yi kamar yanda a cikin kasafin kudin kasan akai hasashen cewa shi wannan ma'aunin tattalin arzikin kasa zai daga ne zuwa kashi 3.5 a cikin 100 a cikin shekara na 2018 banda kuma shi kuma wannan hasashe yana magana ne akan tattalin arzikin zai samu tagomashi akan 2018 zuwa 2020 shi kuma talaka a Najeriya kamar mutum ne wanda ke aiki sai yana karban naira 100 sai naira 2 ya ƙare a cikin naira 100 din da yake samu to naira 2 nan zai canza rayuwar wannan mutumi ko kuma zai canza rayuwar waɗanda suke karkashin sa wannan alaman tambaya ne na biyu kuma abin da ke faruwa a cikin tattalin arzikin kasan shine ainihin farashi wanda talaka ke shiga kasuwa kullun ya hauhawa so kanshi bai taimaki talaka ba saboda kudaden shigan da ke zuwa wurin talaka bai karu ba
to a misali me tasirin wannan hasashe na bankin duniya akan tattalin arzikin Najeriya idan aka alakanta shi da rayuwar talaka
to abinda zaka alakanta wannan da rayuwar talaka shine cewa wannan hasashe yana da tasiri ne kawai a ma'aunin tattalin arziki wanda hukuma za ta yi amfani da shi wajen saitin abubuwan da zai shafi shi talaka din amma a gajeren zango ba zai shafe shi ba saboda abin da zai shafi talaka yana nan a abin da yake samu wato kudaden shigansa da kuma yanda farashi yake a kasuwa
kullum sai bankin duniya ko kuma hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF suke gane cewa tattalin arzikin mu ya bunƙasa tun daga lokacin shugaba Jonathan amma har yanzu talakan nan kullum sai kala kuka yake yi
to yanda muke kallon al'amarin shine akwai aiki mai girma a hannun talakan Najeriya shi kanshi sannan akwai aiki mai girma a wajen gwamnati aikin mai yawa a hannun talaka shine duk abin da bai samu ba in ya nuna mahukunta ya same shi to su kuma mahukunta ba ruwan shi su kuma mahukunta su san cewa tattalin arziki da ma'auni da ake ba su wannan alƙaluma ne wanda ake auna tattalin arzikin duniya gaba daya amma abin da ke auna tattalin arzikin mutanen ƙasa yana nan a abubuwan da talakawa suke amfana da shi a cikin tattalin arzikin wanda suke amfani da shi yau da kullum
to madalla Hassan Maina Kaina yau muna son jin ra'ayinku ne akan bankin duniya yayi hasashen haɓakar tattalin arzikin Najeriya da kashi 2.5 cikin 100 a wannan shekarar shin ta yaya talaka zai gani a ƙasa amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar
ina kuke ɗan uwa na ku saurara yau Zambia waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya zauna lafiya kuma barga ba idan mun gane dan Allah mu girmama juna
Najeriya
kira ga masu mafarki wai araba suke kun manta sun tsiya in tana hada aishara take kun hatta tarwace ku ga yan amfanin me take zaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Yobe wake magana daga jihar Yobe.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Kuna tare da Bubban Zamkasuwar da Maturo.
To malam Bubba me ra'ayinka akan wannan batu?
To ni dai ra'ayina akan wannan batu na harsashen abakar tattalin arziki na 2018.
Na'am.
Mu talakawa muna so mu gani a kasa dan an jima ana cewa tattalin arziki yana abaka kuma musamman wajen bangaren kamar takin noma da ruwan sha da kiwon lafiya da kuma dai kula da abubuwan da suka kamata saboda haka Allah sa mu gani kuma Allah sa da gaske ne
to amin
daga abubuwan zan kasuwar da maturo
amin malam Buba mun bun gode bari mu sallaka jihar Taraba wake magana daga jihar Taraba
sunana Umar Tela
To Umar Cela menene ra'ayinka game da wannan batun?
To gaskiya ra'ayina naji dadin dama na juma ina neman ku amma Allah bai sa na same ku ba sai yau to kuma naji dadin haka din.
To mu ma mun ji dadi. Menene ra'ayinka akan wannan batu? Kana da ra'ayi akan wannan batu da muke yi yau?
Na menene fa yanzu ne fa na kunna radio nake
to magana da muke a gurguje shine an yi hasashen cewa tattalin arzikin Najeriya zai karu da zai habaka da kaso 2.5 to shine muka ce ta yaya talakawa su kira su gani a kasa
to muna dai ta Najeriya addu'a Allah ya sa haka din shine mafi alƙairi kuma Allah ya sa talakai mori wannan abin tsarin
to madalla Umar Cela mun gode kwarai da
gaske
To masu sauraro kar amanta kuna sauraron sashin Hausa ne na murya Amurka kuma maudu'in mu na yau shine shin ta yaya talaka zai gani a ƙasa wannan hasashe da aka yi na haɓakar tattalin arziki zamu tsallaka Niger wace magana daga Niger
Ibrahim mai wankin hula mai gode a can ba
To Ibrahim mai wankin hula kana da ra'ayi akan wannan batu
To gaskiya ni za a yi da wannan haɓaka da akan tattalin arzikin Najeriya sai dai mutum yana yi ne akan manyan ƙasar nan saboda shi tattalin kaje ba abin da yake gani.
To.
Dan misali yanzu ka ga kamar hanyoyi ma da ba ma abin da tattalin kai buƙata kamar hanya da ruwan sha da wutar lantarki to shi tattalin kai buƙata to kuma ga duk wannan ɓangaren abin da suka fi ƙarfi su gyara ba su gyara yanzu haka hanyar nan tamu ma sai dai wani kayan aiki shi yake mana kokari akan ta hanyar ma a gyara mana ma abin ya
gaza to madalla Ibrahim mai wankin hula bari mu tsallaka jihar Kebbi wake magana daga Kebbi hello to ina jin wayar na Kebbi ya hwadi kar amanta ana sauraron sashin Hausa ne na murya Amurka to zamu kara koma jihar Delta Niger wake magana daga jihar Niger
mai magana injiniya Lawal dan kolon Maburya
to injiniya menene ra'ayinka game da wannan batun
daga bangi karamar hukumar Mariga jihar Niger
to muna sauraron ka injiniya
wato dangane da lamarin tattalin arzikin kasa ka gane ku ina son ni wato arewacin Najeriya mu rika daraja kudaden mu na Najeriya ko ba gaskiya ba don kudaden mu na shan wahala zaka ga ana ta cikuikuye su ana ta cikuikuye su su kuma kudancin Najeriya sai ka ga sabbin kuɗi an yaya ne su an wawwatsar abun tafici domin ni shaida ne lokacin da muje NYC a kudancin Najeriya wallahi na shaidi haka da kauci jihar Kogi da Kwaja cike da kuɗi masu kyau an yage
an walakantar da su wai ba a son su mu kuma arewa sai kaga kudaden mu Allah ta cikuyi kuye su kira gitta cikuyi kuye mallan sai kaga kuma abin da to arziki kuma ba a tattala shi tun ta bangaren kudaden mu da muke mallaka ba to wani arziki kuma ake bukata a kuma ci an wai abin da ke saboda Allah
to engineer mun gode da wannan shawara ta ka Allah ka sa waɗanda aka yi domin su sun saurara bari mu tsallaka jihar Adamawa wake magana daga Adamawa
daga Tongo ne mallam Hammasumu Muhammad Jauro daga Tongo
to Jauro menene ra'ayinka akan wannan batu da ake
eh ra'ayina akan wannan batu kullun na neman kuma ban taba kama kowa ma sai yau na jira
ah to kaga ka jarabo an yi sa'a ka same mu
Allah a riga biyan malamai kudin makaranta abinda kudin albashin su yanzu haka muna bin albashi amma ba biya ba
to to Allah ya sa waɗanda aka yi wannan batu domin su sun ji na a dinga biyan malaman makaranta yanzu bari mu tsallaka samu naka a jihar Kaduna kenan wace magana daga samuna
da yawan sharkan Suleiman Gombe Karmo kuma ne jihar Kaduna
to muna sauraron ka me ra'ayinka kan wannan batu
to game da ra'ayina a wannan shekarun da ta gabata ne shekarar 2017
na'am
an ce fitilin kazar ya karu amma talaka bai fahimci komai a ciki ba yanzu an ce zai karu Allah ya kinta mu ban mu talaka ba mu fahimtar menene abin da ake ci yake ci gaba na tattalin arzikin Najeriya domin ana gudan Najeriya talaka yana cikin akuban wahala amma kullun a ce kudi na sai tattalin arziki na inganta gaskiyan magana in za su faɗa mutane shugabanni su faɗa mutane gaskiya sai ka ga mun gaskiyan halin da ake ciki kawai
to karkaman
magana ci gaba shi bane
eh karkaman ta wannan an ce hasashe ne zato ake ana kyautar da zato ne zai karu to ina kyautar san kuma line na sama ya yanke to bari tsallaka kanki a jihar Katsina wace magana daga Katsina
Assalamu alaikum kana magana da Allah Abu Kanta
Amin wa alaikum salam Mallam Abdul Wahab menene ra'ayinka dangane da wannan batu
Ra'ayina dangane da wannan batu Kullum mu dai sai a ce tattalin arzikin Najeriya na ci gaba Amma shi mu dai talaka ba mu gane amfanin wannan tattalin arzikin Kullum ga mun dai a cikin wahala ne Yau abinda za a ce gashi nan gobe kaman za a yi ba a yi sai kullun wahala da muke tsaba da ita mu talakan Najeriya musamman mu arewacin Najeriya
to madalla Abdul Wahab kankiya Allah shi kyauta bari mu tsallaka jihar Kaduna wake magana daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana ya Suleiman Madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya
amin wa alaikum assalam malam ya'u menene ra'ayinka game da wannan batu
ya ji batu harsashe amma zan iya cewa harsashe na wanda talakan Najeriya za a ainihin yaudare shi da wannan harsashe tsakani da Allah da mun yanda ƴan uwa na masu buga waya su faɗa akwai harsashe abubuwa za a ga shi ana yin su tsare-tsare a fefa da tsare-tsare na gwamnati amma talakan da ya kamata a ce an yi tsarin ya gangaro zuwa gare shi mafi yawanci shi ne talakan baya gani to fatan mu wannan harsashe ya zamo gaskiya in ya zamo gaskiya ya gangaro har ya zuwa ga talakan da shi ma zai je kasuwa yau ko kuma ma'aikaci zai je wurin aiki a biya shi aiki shi yanda ya kamata nagode Allah ya saka tashi lafiya
to nagode kwarai da gaske mallam Ya'u da wannan kira naka barin tsallaka Gashuwa wake magana daga Gashuwa hello to naji shiru da alamar ya tsinke kuma da haka ne naga Julie tana daga min hannu lokaci ya cika sai kuma goban Allah ya kai mu inda zamu kuma bude layukan namu mu zo kuma da wani sabon maudu'in a kira a amsa a ba mu bayani to ga kuma labarin wasanni a takaice
wasanni a takaice
yau na muso ma labarin wasannin da labarin shugaban kungiyar guje-guje da tsalle-tsalle na kasar Ghana Professor Francis Dodu wanda ya fito fili ya karyata rade-raden da ake yayatawa gidajen labarai cewar yayi murabus wa'adin Professor Dodu a ofishi wanda kuma shi vice chancellor ne na jami'ar Ghana zai kawo ƙarshe ne cikin shekarar nan to amma sai aka rinka yayatawa cewar yayi murabus tun a ranar Litinin
ne. Daga nan kuma za mu dubi damben zamani shahararren alƙalin wasannin damben zamani na ƙasar Amurka Tony Wicks ya fito ya kare ainihin matsayin da ya dauka na kawo ƙarshen karawa na tsakanin Isaac Dogbe da Cesar Suarez akan kambin WBO Interim Super Bantamweight Championship da aka yi a nan Benin Accra yace yayi hakan din ne domin kiyaye habkuwar banna abinda zai nuna na wasan damben na zamani har yau da damben na zamani mamban zattarwa na hukumar damben zamani da kasar Ghana Alhaji Taufik Murtala ya bayyana cewa Isaac Dogbe ga dukkan mu zai iya zama zakaran dambin zamani na duniya bayan da ya doki Cesar Suarez ya canye kambin nan na WBO Interim Super Bantamweight Championship. Daga dambin zamani bari mu duba kwallon tennis. Ai yara kankana na a sakumuno da kuma kewa yara nan Juma'a sun samu wani horo na yini daya akan wasan kwallon tennis wadda aka shirya karkashin Inuwar Sakumuno Tennis Club. Wannan atisayi da wani mai koyar da wasan kwallon tennis din dan Ghana dake zama a Amurka Albert Sidu Ofeni ya shirya shi domin taimakawa matasa masu shekaru 8 zuwa 14 su inganta kwarewar su a wasan. Dan muka koma fagen kwallo kuwa kwamitin zattarwa na kungiyar kwallon kafan kasar Ghana ce ta gabatar da manhajan wasannin ta na kaka wato wasa guda uku da sun ta hada da wasannin cikin gida hada da na kungiyoyin kasa na wasan kwallon kafar da kuma kungiyar club din ligin kasar Ghana. Haka kuma tsohon dan wasan wato Accra Hassafouk Bernard Dunbarty ya nuna bakin cikinsa da takaicin sa cewar tsawon rayuwarsa bai yi wa Asantiko Toko wasa ba. Bauti dai ya shiga Accra Hassafouk daga ainihin timin sa na wato Gapuha dake Atama a shekara ta 2001 ya kuma zama daya a cikin wato rukunin nan da ake cewa 64 battalion waɗanda sun ka hada da Ishmael Ado, Charles Taylor da Emmanuel Osei Kufu. Kungiyar Accra Hassafouk ta gabatar da sunayen ɗan wasan ta guda hudu Patrick Razak, Thomas Abbey, Vincent Tinga da Winford Kobina don su yi takara don cin kyautar zakaran kwallon kafa ta shekara ta 2017. A ƙarshe kuma mai koyar da Black Stars wasa Kwesi Appiah ya wanke kansa daga zargi na gazawar kasar Ghana ta samu shiga gasar cin kofin duniya wadda za a yi na shekaran nan wadda za a yi a kasar rasa yace a ka'idodin yarjejeniyar sada kasar Ghana babu maganar gasar rasha a ciki. Da wannan muka iso karshen labaran na wato wasanni. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Aikin jarida yana ci gaba da zama sana'a mai hadari a wurare da dama a fadin duniya. A ranar 16 ga watan Oktoba aka kashe Daphne Caruana Galizia da aka tsana babban karkashin motar ta. Daphne ɗan jarida ce wacce take aiki kan cin hanci a Malta. A zaman wani bangare na aban fallasar nan da ake kira Panama Papers. A watan Satumba, mahara sun kona motar Yulia Latinina, wata mai sharhi a jaridar Novaya Gazeta, kuma mai gabatar da wani shiri na mako-mako ta radio a Rasha. Kare 'yan jarida da sauran kafofin watsa labarai daga tashin hankali da waɗanda suke son su saka musu takunkumi yana ɗaya daga cikin gishikin faɗin albarkacin baki, a cewar Shannon Maguire, wata mai bada shawara akan kafafen yaɗa labarai ta hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka. A shiyoyin Turai da Asiya da kuma taimakawa bunƙasar ci gaban kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu. Tun a shekara 1992 an kashe 'yan jarida fiye da 800 a wurare daban-daban a fadin duniya. A kamar yadda wani kwamiti mai kare muradin 'yan jarida da ake kira CPJ a Turanci. A cikin su kashi 96 cikin 100 an kashe su da gayya ba tare da an kama ko hukunta waɗanda suka aikata danyen aikin ba. A Rasha wacce take a kashin farko a cikin jerin sunayen kasashe da suka shahara a kundin kungiyar ƙara kuradin 'yan jarida CPJ a takaice. Harin da aka kai wa Latina shine na baya-bayan nan cikin jerin cin zarafi da barazana ga ƴan jaridar Rasha da abokan hamayya wanda har yanzu ba a kama kowa akai ba. A Ukraine fiye da shekara har yanzu ba a gane waɗanda suka kashe sanannen ɗan jaridar nan mai bin kwakwafi ba, wato Pavel Sheremet. Hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka ta jaddada goyen bayanta ga gidajen watsa labarai masu zaman kansu da ke Turai da yankunan Turai da Asia. Tun fara aiki a yankin 1992, ayyukansu suna ba da ƙaimi ne wajen ganin an samu labarai, an kuma bayar da labarai da bayanai da kuma ganin an samu ci gaba da ƴanci a kafafen yaɗa labarai. Ɗaya daga cikin ayyukansu shine kafa cibiyar binciken aikin sadarwa na kwakwafi, wanda yake kare ƴan jarida daga farmaki ya kuma hana musu laifin gano ko nuna wanda suka bankaɗo ɓarnar da suke yi. A Ukraine, ayyukan hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID a takaice, ta gudanar da ayyukan haɗinta na haɗa ƙarfi da fiye da kafafen watsa labarai 500 don ganin fasihan ƴan jarida sun yi aiki cikin tsaro, suna kuma kare musu bayanan da suke aiki a kai. A wuraren da ke da rikici a Ukraine da Crimea, a yayin da suke ba da rahotanni akan fada da kuma mamayar da Rasha take yi a yankin, tilas masu ba da gudunmuwa da masana da ƴan raji da masu kare haƙƙin bil'adama da su ci gaba da matsin lamba akan waɗanda ke son ganin sun azawa ƴan jarida takunkumi don ganin an samu ci gaba da musayar ra'ayi ba tare da tarnaƙi ba. ƴan jarida ba sojoji bane, na'urar ɗaukar hoton su ba makamai bane, in ji Mrs. Maguire. Saboda haka bai kamata su ji tsoron kalmar nan ta kada a kashe ɗan saƙo ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To majalla, yanzu kuma ga marin Dauda da labarai amma a takaice.
Majalisar dokokin kasar Habasha sun amince da wani kuduri wanda zai haramta wa ƴan kasar waje zuwa kasar su dauki yara a matsayin ƴaƴansu na dindindin saboda fargabar yiwuwa a musguna musu a kasashen ƙetare. An amince da sabon matakin ne bayan zazzafar muhawara da ƴan majalisar suka yi, inda masu suka ke fargabar cewa kasar ba ta da abubuwa ko kayayyaki ciki har da cibiyoyin kula da yara da za su tankari abin da zai biyo baya da fara aiki da dokar. Majalisar dokokin kasar Somaliland da ta ayyana ƴancin cin gashin kai ta amince da ƙudurin da ya maida fyaɗe babban laifi karan farko, ya kuma buƙaci hukunci zaman gidan kasu akan duk wanda aka samu da aikata wannan laifin. Ƙudurin da aka zartar ranar Asabar ɗin da ta gabata shine na farko irinsa a Somaliland da ya maida ba ma fyaɗe kaɗai ba, har da duk wani cin zarafi akan mata zama babban laifi. Ƙudurin ya shimfiɗa tsarin yadda za a yi binciken laifuffukan fyaɗe da kuma yadda za a tuhume su. Shugaban Musulmi ƴan ɗariƙar Mourid mai tasiri sosai a ƙasar Senegal ya rasu jiya Talata, kamar yadda kafofin yaɗa labarai a ƙasar suke bayyanawa. Kimanin kashi 95 cikin 100 na al'ummar ƙasar Senegal Musulmi ne, yayin da mabiya wannan ɗariƙa ta Mourid suka kai kimanin kashi 40 cikin 100 na al'ummar wannan ƙasar. Khalifa Sidi Mukhtar Mbaki, wanda ya rasu yana da shekaru 92 ko 93 da haihuwa, jika ne ga mutumin da ya kafa wannan ɗariƙa ta Muridiyawa, wato Sheikh Ahmad Bamba Mbaki, kuma shine ya zamo khalifa na wannan ɗariƙa na 7 a shekarar 2010.
To madalla, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Madan Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni, da injiniyan mu Malam Basco, Nasir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.